الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بياك من أكارجة دقوجاك الله سبحانه وتعالى ليقام ونن يمشينا أصبر يمشينا لهدي daren litini yau muna bi ga watan Juma'adul Ula. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1444 wanda kidan miladiya yau muna 27 ga watan 11 shekara ta 2022. Mun da wannan majalisi mai albarka wanda muke karanta littafin Mufsidatul Qulub na Malam Salih Al-Munajjid. Allah ya ƙara masa lafiya, ya ƙara masa haƙuri akan jarabawa. A maimakon karatun yau, bari mu amfani da dama mu ɗan fara bayani akan wata lacca da muka taɓa tallata ta cewa insha Allahu ta'ala za mu samu dama mu aiwatar da ita. Mu fara taɓa abin da muka taɓa a ciki, daga baya kuma insha Allahu ta'ala sai mu nemi taimakon Allah sai mu ƙarasa. Wannan lacca takenta shine kyakkyawan shugabanci, shine tubalin ginin nagartacciyar al'umma. Tun daga jin wannan take ka san babban abin da wannan lacca za ta magana a kai abu ne da ke da alaƙa da shugabanci. Abin da ya sa ko ya dace a kai mai magana akan shugabanci a daidai wannan gaba, domin yanzu ana hada-hadan zaɓuɓɓuka da ke fuskanto mu a wannan ƙasa. Muna fatan Allah kai mana kyakkyawan zaɓi na alkhairi. Kada Allah ya binmu da wayonmu ko dabarunmu. Allah ya shige mana gaba, Allah ya haskaka mana, inda idan mun dosa to za a samu mafita addini, za a samu mafita a rayuwa. Wannan lacca duk da kasancewa ba wai shirya ta ne na yi a yanzu in gabatar da ita ba, an gabatar da ita tun Juma'adul Ula shekara ta 1441, kamar shekaru uku kenan da suka gabata, wanda ya daidai da 1 ga watan January 2020 aka gabatar da wannan laccan a Giwa. To babu laifi mu dawo da ita, saboda ya fi dacewa da wannan hali, da wannan zamani, da wannan yanayi da muke ciki. Muna fatan Allah ya mana muwafaka. Wato, shi shugabanci a Musulunci yana da sunaye da yawa a Larabci. Wani lokaci akan kira shi khilafa, wato ana nufin babban shugabanci wanda za a samu wani jagora guda ɗaya na al'ummar musulmin duniya, sai a kira shi khilafa. Wani lokaci a kira shi imama, shugabanci, al-imamul adil, kamar yadda ya zo a cikin hadisi, cikin mutanen da za a yi musu inuwa ranar tashin alkiyama, aka ce akwai al-imamul adil. Me ma'anar al-imamul adil? Wani shugaba babba, shugaban al'ummar musulmi, shugaba na duniya wanda ya isa kira shi al-imam. Wannan ba ana maka taɗin gari ne ko ɗan wani yanki ba, a'a, ana batun duniya ne gabaki ɗaya. Sai a ce wannan shi ne al-imam. Al'ummar musulmi suna amsa umarni daga gare shi. Wani lokaci ana amfani da kalmar imara, a ce wannan shi ne amir, ma'anin imara kenan. Duk dai ana nufin shugabanci ne. Wani lokaci ana faɗin ri'asa, a ce wannan shi ne ar-ra'is, shi ma dai shugabanci ake magana. Wani lokaci ana amfani da kalmar malik, sarki ko shugaba, shi ma dai shugabanci yake nufi. Wani lokaci ana amfani da kalmar hakim, shugaba. Wani lokaci ana amfani da kalmar ra'i, shi ma shugaba. Wani lokaci ana amfani da kalmar ƙa'id, ƙiyada kenan,
shi ma dai shugaba ake nufi. Wani lokaci ana amfani da kalman sultan, shi ma dai shugaba ake nufi. Duk waɗannan waɗansu kalmomi ne wanda yake a Larabci, in ka ji an yi amfani da su, babban abin da ake son a cikin ma shi ne shugabanci. Isharan duka da suke yi kenan. Waɗansu kalmomin suna magana akan shugabanci babba, waɗansu suna magana akan matsakaicin shugabanci, waɗansu kalmomin suna magana akan shugabanci ko da ƙaramin shugabanci ne. Amma duk dai in ka tattara su, abin da ake nufi da su shi ne shugabanci da jagoranci. Wannan zai nuna maka irin yadda addinin Musulunci ke kimanta shugabanci, yake ɗaukan al'amarin shugabanci ba ƙarami ba ne. Dama akwai wata ƙa'ida gamammiya sananniya, ta'addadatul asma yadullu ala sharafil musamma. Duk yadda ka ji wani abu yana da sunaye da yawa, to yana nuni akan abin yana da daraja mai yawa. Shi yasa babu sunaye ila sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Za ka ji an ce maka kawai wanda ya kiyaye guda 99 ya kiyaye su, ya san ma'anoninsu, ya aike da su da khalil jannata. Amma wa illa sunayen Allah babu wanda ya san iyakansu sai Allah. Wannan yana nuna irin buwaya da ɗaukakan Allah subhanahu wa ta'ala da kasancewan shi ne babu abin da ke sama da shi. To haka nan sunayen Alƙur'ani mai girma shi ma za ka ga yana da yawa. Sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da yawa. Duka hakan yana nuni zuwa ga darajar abin da ake kira da waɗannan sunaye. To haka nan in ka ɗauki babin shugabanci, aƙalla nan a gurguje mun kawo waɗannan sunaye ƙila sun kai kusan guda 10 ko guda 11. To duk dai abin da ake nufi da su shugabanci. Wannan yana nuna maka irin yadda Musulunci yake kimanta al'amarin shugabanci. Cewa al'amarin shugabanci ba ƙaramin al'amari ba ne. To duka in ka tattara ka ce shugabanci ake nufi, to me ake nufi da shugabancin? A wani lokaci ma suna iya ƙara ma da wata kalma, shine as-siyasa. As-siyasa kalmar Larabci ne, ba kalmar Hausa ba ce. Duk da kasancewa mun hausattar da kalmar, za ka ji ana cewa siyasa kamar yadda take a Larabcinta. To ka haɗa da waɗancan kalmomin da ma'anin ita kanta as-siyasa, me ye ma'anansa? Idan ka duba cikin ƙamus ko kuma ka duba cikin littattafai da malamai suka yi sharhin hadisai, kamar abin nan sharhin Sahih Muslim na al-Imam an-Nawawi da yake fassara ma'anan siyasa, domin ya zo a cikin hadisi manzon Allah yana cewa kanat banu Isra'il tasusuhumul anbiya. Banu Isra'il annabawa su ne gogaggun 'yan siyasansu. To menene ma'anan as-siyasa? Ko kuma menene ma'anan shugabancin? Suka ce shine al-qiyamu 'alan nas bima yuslihu shu'unahum wa yuqimu ahwalahum. Shine a tsaya akan mutane, a yi duk me yiwuwa ganin an gyara shu'unkunansu, an kuma daidaita al'amuransu. An gyara sha'anin mutane, an daidaita al'amuransu. Wannan shine ma'anan as-siyasa. Kuma duka waɗancan kalmomi da kuka ji wanda suke nuni zuwa ga shugabanci, abin da suke nufi kenan. A tsaya a kula da sha'anin mutane, a kula da menene zai haifar musu da maslaha a cikin addini ko kuma zai gyara musu rayuwar duniyarsu. Shi ne ma'anar siyasa, kuma shi ne shugabanci. Shugabanci a Musulunci yana tabbata ta ɗayan hanyoyi guda huɗu. Duk ɗaya daga cikin hanyoyin nan, in aka samu shugaba ya hau karagar mulki ta ɗaya daga cikin hanyoyin nan, to duk wani hukunci da ya shafi shugabanci ya wajaba a kanka, ka ba wannan shugaban. Duk da kasancewa akwai hanyar da bata halasta ba a ciki, amma in dai an bi ta an kai ga shugabancin, to wajibi kai kuma ka miƙa wuya kai biyayya. Hanya ta farko ita ce bai'a. Bai'atu ahli al-hal wal 'aqd, stakeholders, masu ruwa da tsaki a cikin al'umma, su zauna su zaɓe ka akan cewa yanzu kai ne shugaba, mun yarda kai ne shugaba. Idan aka samu irin wannan, waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin al'umma suka yadda cewa mun yadda wani shine shugaba suka yi mishi mubaya'a baka da zabi wajibi kai ma ka je ka yi kauya yanzu kaman a cikin al'ummar musulmi su wane ne stakeholders namu su wane ne masu ruwa da tsaki muna iya cewa malamai abugun farko tukuna domin kamar yadda al-Imam Ibn Qayyim yake fadi a cikin littafinsa Miftahu Daris Sa'ada da ya kawo darajojin malamai guda 153 guda 153 haka ya tarattabo su ko dai ya kafa hujja da Qur'ani ko ya kafa hujja da hadisi ko ya kafa hujja da maganan wani daga cikin magabata ko ya kafa hujja da abin da yau da kullun ya hukunta cewa malamai suna da wannan daraja da ya gama wannan bayanai kuma sai ya ci gaba da bayanin darajar ilimi akan dukiya wanda ya kawo dalilai guda 40 da kusan 7 wanda ke nuni akan cewa ilimi yafi dukiya daraja da daukaka to a cikin littafin Miftahu Daris Sa'ada din da ya kawo wannan akwai wata gaba da yazo yana magana akan malamai yake cewa darajar malamai Qur'ani da Sunna yazo da shi kuma malamai suna da darajar da Allah bai ba iyaye ma wannan darajar ba yace da'a ga malamai ya ta zama wajibi sama da da'a ga iyaye wannan magana ta al-Imam Ibn Qayyim gaskiya ce saboda da dan da iyayen duk in suka samu sabani gaban malamin suke komawa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama an rika samun daidaikun sabani tsakankanin iyaye da iyaye akwai wani uba da ya taba kulla dukiya ya kukkulla su kulli yace yau zai zo masallaci ya raba sadaka fi sabilillahi duk wanda Allah ya sa ya zo masallaci da wuri ya zauna a sahun farko zai dace da wannan dukiyar shikenan yazo ya tarabo ya tarabo ya tarabo da yake a lokacin duhu ne ba irin waɗannan fitilu da muke gani ashe ɗaya daga cikin ƴaƴansa Allah ya yi mishi qiyamul layli ya gama qiyamul laylin kenan da daddare ya zo masallaci da wuri shikenan mahaifin nashi ya zo ya aje mu wannan a gaba ya aje mu wannan a gaba ya aje mu wannan a gaba sai ya aje mu dan a gaba da ya samu ko bai samu ba
ya samu
shikenan an koma gida sai uba ga yaro ya fito ya aika an sayo mishi bread da madara da kwai misali yake badawa ha kai zo ina ka samu kudin da kake hada-hada haka sai ya ce wallahi baba Allah ne ya bani a masallaci aka zo aka raba sadaka sai ya ce au to ni na raba kuma ban yi niyya da kai ba da haka sai ka kawo kudi yaro ya ce baba Allah ne fa ya bani ba kai ka bani ba fa Allah ne ya bani yawwa uba ya ce wallahi sai ka kawo yaro ya ce to ni dai baba a je gurin annabi ya warware matsalan nan to yaro dama yana da bukata yana da bukatun kudin nan sai aka dunguma sai gaban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce kai ma'an me kai nufi yace sadaka yace Allah ya baka ladan sadakanka kai Yazid ina jin Yazid sunan yaron kai kuma abin da ka karba Allah ne ya baka kaga da uban da dan duk ina aka je a warware matsalan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan gurin malami dai kawai kuma ko a wannan zamanin zaka ga inda iyayen ma sukan kawo kukan ƴaƴan ƴaƴan ma sukan kawo kukan iyayensu gurin malamai ba a daukan wannan koke-koke akai mai siyasa yi sai dai a kawo gurin malami a masallaci ya shiga tsakani ya samar da maslaha to dan haka idan malamai suka ce wane yayi to kai ma yayi maka saboda kikkiawan zaton da ake tsakankaninsu da Allah babu san rai duk wani laifi da kake jin ana yi a duniya kowane irin laifi ne to idan ka je zubin malamai da suka san Allah wannan laifin ya fi karanci yana kun fahimci abin da yake nufi yawwa ka dauka yanzu bari in je tasha gurin ƴan tasha to idan ka je ka samu malaminsu ko limaminsu in dai ya san Allah to zaka ga yafi su kima da daraja yafi su karancin kurakurai idan ka je gurin dalibai a makarantun boko in ka samu malami da ya san Allah a cikin su zaka ga yafi su kima da daraja yafi su karancin kurakurai haka ne in ka je ma'aikatun gwamnati in dai akwai wanda ya san Allah to zaka ga yafi karancin kurakurai yafi kuma kima da daraja ba ma'asumai bane a ce wai malami bai laifi bai zunubi ko sahabbai suka yi manyan manyan zunubai akwai ma sahabban da har zina sun yi kaga dai zina ba karamin zunubi bane sun yi zina kuma manzon Allah ya sa an yi mawadan su haddi a cikin su amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da karshe yake cewa kun ga wannan matan Ramidiya yace tuban da tema Allah ta yi zina ne kuma aka jefe ta yace tuban da tema Allah in aka raba ma mutum 70 a Madina duk ɗan wuta ne da ya ishe shi shiga aljanna da haka suna iya yin babban zunubi da haka in sahabbai suna iya yin wannan ko ma'iz shi ma ma'iz zunai kuma mun san fadin Allah subhanahu wataala wa aqimis salata qarafayn nahar wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhhibun as-sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin me yasa makasudin saukan wannan aya wani daga cikin sahabbai ne ya tara wata mata a hanya yayi aika bai zina ba amma ya tara matan ya kankane ta da karshe ta ta ihu ya sake ta gudu yi nadama tuban ma Allah ya je kai kan shugaban annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai Allah ya saukar ma annabi wa aqimis salata qarafayn nahari wa zulfan min al-layl a tsaye da sallah sallan dare da sallan yini a tsaye da su daidai wa daida shine aqimis salata qarafayn nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhhibun as-sayyi'at a yawaita kyawawan ayyuka yana gusar da munanan ayyuka zalika dhikra lidh-dhakirin annabi ya kira wannan sahabin ya ce to ga ayan da Allah ya saukar akan laifinka da haka sallan da kake tsaidawa safiya da marice da kyawawan ayyukan da kake duk zai goge maka wannan zunubin da kai har sahabin ya ce ni kadai aka saukar mu wannan ayan koko duka al'umma manzon Allah ya ce duka al'umma ai addinin musulunci yafi karfin kai kadai wadu dai ina son kawo ne cewa duk yadda kake jin wai kai kana fatan ka ga malamai da tsarki to ba ma'asumai bane suna iya kowane irin laifi kuma amma yin laifi dai shikenan ya nuna an yi kwandemin din malami kenan ba shi da wani alkhairi a'a abin da yasa dole ai wannan bayanin ana iya zuwa wani lokaci sai a samu wani dan siyasa sai ya ba malami kyauta sai ya ba shi 10,000 sai kuma a zo a ta mishi fallasa a ce ya ba shi 10,000 a'a to ba yi da shi kuma an ba shi kana nufin ka ce ba zai karba ba misali sai ka dauka to yanzu ni in aka bani ina da bukata eh me yasa saboda ina son in sai abinci ina son in je asibiti ina son in registration ina son in kaza shi ma malamin yana da wannan bukatu kun fahimci abin da nake nufi so dan haka kar kai tsammanin wai kana son sai kaga malami ma'asumi daga sama kaman mala'ika la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun suna iya laifi suna iya zunubi amma nan da nan suke koma zuwa ga Allah su daidaita kila malami yema Allah laifi kuma su daidaita da Allah kai kana nan kana garin ka gani malamin nan fashi ya ci kuɗi jiya kuɗin masallaci an bashi kuɗin masallaci ya cinye ha to zai cinye mana kun yanka musu albashi ne baka yanka maliman ko ladan albashi ba kuma an ce an bashi kuɗin masallaci ya cinye kila kun gane kar mu tsammanin muna son mu ga malamai ma'asumai ne to malamai suna cikin ahlul halli wal aqd sannan kuma akwai ɗansu dattawa wanda al'umma ta tasa su a gaba ko da ba malamai bane sun ga jiya sun ga yau ana kimanta ra'ayoyinsu a cikin al'amura mabambanta su ba lalle su iya jan baki su fassara ba amma sun zama gogaggu a wurin mu'amala wurin sanin yau da kullum irin waɗanda zaka ji an ce maka masu fashin baki idan mutum ya dauki wata matsala yana maka fashin baki akan ta cikin abubuwan rayuwa sai kaga kai abin da kwakwalwanka bai taba kaiwa ba shi ko abu ya faru ya kalle shi da kofofi sun kai guda 10 in kaza ne ya faru ga mafita in kaza ne ga mafita in kaza ne ga mafita in kaza ne ga mafita to irin waɗannan mutane suna daga cikin masu ruwa da tsaki stakeholders ila an gani to ala ayyi hal idan irin waɗannan mutane suka tsaye da mutum ɗaya suka ce mun zabe ka a matsayin shugaba suka yi mishi mubaya'a shikenan magana ta ƙare ina zamu samu irin kwatankwacin irin wannan shine irin yadda aka yi masa sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar ba kowa ya mishi mubaya'a ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya da aka je aka yi tajin mutanen Madina suka ce mu ma dole a samu shugaba a cikin mu mutanen Makka kuma a samu shugaba a cikin ku an taba yin shugabanni biyu bai taba yiwa dole a sauraci guda ɗaya ne a ce wannan shugaba yana da power wannan ma shugaba yana da power al'umma ba za ta ci gaba ba yaki za a yi ta yi kawai dole ne wani yadda shine mataimaki wani kuma a yadda shine shugaba daga ƙarshe sayyidina Abubakar ya warware musu mas'ala yace kun yi kuskure yace ku mutanen Madina matsayin da Allah ya aje ku shine ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin to su waye as-sadiqin da Allah yake nufi yace mutanen Makka lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun yace to tunda Allah ya kira mutanen Makka as-sadiquna kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin duk inda as-sadiqin suke to kuraka su to ku mutanen Madina rakiya za ku yi ba shugabanci a cikin ku kun gane ballantana kuma dama ga hadisi ya ce al-khilafa fi quraish khalifancin musulunci a cikin quraishawa ne sai mutanen Madina suka ce kware da gaske mun fahimci wannan fiqh sai suka ja da baya to yanzu a fitar mana da shugaba a cikin mutanen Makka quraishawa sayyidina Umar ya ce wane ne shugaba fiye da Abubakar so nawa kake jin wannan maganar sayyidina Ali ibn Abi Talib so nawa kake jin Ali ibn Abi Talib yana cewa sayyidina ko wani abin nan ko sayyidina Umar ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dakhaltu annabi ne yake fadi sayyidina Ali yake fadin wannan yace so nawa nake jin annabi yana fadin dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar kharajtu ana wa Abubakar wa Umar ire-iren waɗannan abubuwan so nawa manzon Allah ke faɗi babu wanda ya samu waɗannan lambobin yaban sai Abubakar da Umar mun shiga ni da Abubakar da Umar mun fita ni da Abubakar da Umar mun yi kaza ni da Abubakar da Umar yace to wane ne ya cancance zama wannan shugaba in ba kai Abubakar din ba in ka tsaya sauran nasoshi da suka zo suke nuni akan ishara ba a fito ƙarara ba wata mata ta zo ya manzon Allah ga bukatuwata sai ce to ki dawo lokaci kaza hatta tafi sai ta dawo tace manzon Allah in na dawo ban same ka ba fa sai ce ki nemi Abubakar ai wannan ko ba a ce ƙarara bane za a ce ishara mai ƙarfi akan cewa sayyidina Abubakar kai ne a baya to ballantana da bashi da lafiyan nan cutan ajini sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya ga ba zai iya fitowa ba Bilal ya nuna ya manzon Allah lokacin sallah yayi manzon Allah ba zai iya fitowa ba wani umarni ya ba su muru Abubakarin falyusallu bin nas ku je ku gaya masa sayyidina Abubakar na ci ya ma mutane limanci har nana Aisha tana kokari ta kauce mu haka ita kuma kawai abin da ke damunta yau a ce manzon Allah ba shi da lafiya ya kasa fitowa wai a ji sautin babanta sai tana ganin mutane za su kajin zafin babanta in suka tuna da zafin abin da ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to za su rika jin zafin mahaifinta tana ga yamsha manzon Allah ka san sayyidina Abubakar mutum ne mai rauni in ya tsaya a wurin da kake sallah kuka kawai zai tayi kan umarci Umar mana annabi ya ce na ce ku je ku gaya mu Abubakar ya sallah to ire-iren waɗannan abubuwan da sayyidina Umar ya sani ya ce kawo hannunka mai maka mubaya'a kawai aka yi mishi mubaya'a daga nan sayyidina Uthman ya zo yi mubaya'a Zubair bin al-Awwam wa'annan ashara mubashiruna bil janna sauran sahabbai suka ta zuwa kawai suna mubaya'a da wannan shugabancin sayyidina Abubakar ya tabbata daga nan hattashin al-qiyama sayyidina Ali bai yi mubaya'a a bugun farko ba sai da ya samu wata shida sannan ya mubaya'a amma abin da ya ce ya masa zafi ina da haƙin a shawarce ni gurin tsaye da Sayyidina Abubakar. Yace wallahi na yadda cikin mu babu wanda ya kai Sayyidina Abubakar. Shine yake fadin wancan magana. So nawa nake jin manzon Allah na fadin na shiga ni da Abubakar da Umar. So nawa nake kaza ni da Abubakar da Umar. Har yake cewa a duniya babu wani wanda nake fatan Allah ya sada ni da in sadu da Allah ina da aiki kwatankwacin irin nasa. Kamar Sayyidina Umar in ka tsama Sayyidina Abubakar. So ala ayyi hal daga baje Sayyidina Aliyu ya zo yi mubaya'a kuma ya ba Sayyidina Abubakar hakuri akan jinkirin mubaya'a da yayi ya kuma ga mishi dalilin sa da ya sanya bi mubaya'a. Amma daga baya al'umma ce ittifaqin cewa Sayyidina Abubakar shine a haqqu bil imama. Wannan hanya ta farko kenan. Idan stakeholders suka zabo ne suka ce shine shugaba to ya lazimci kowa kuma ya zo ya sallama ya ni kauya saboda ana sarin babu sarai a tare da su. Yanzu idan da a sani da malamai a jihar Kaduna da malamai a Kano malamai a Sokoto malamai a Bauchi malamai a Kaza duk su ittifaqi su ce mu zabuwa ne a matsayin shi ne dan takaran mu. Anya kana jin zai yi a ce sarai a kasa? Kana jin zai yi? Abinda wannan yake kallo ba shi wancan ke kallo ba. Abinda wancan ke duba ba shi wannan ke duba ba. Amma suka yi ittifaqi. A wannan babu wani maganar sarai a ciki ya lazimci kowane musulmi. Sai dai kila bambancin aqida ya hana. Kila an fahimci yadda kyau. To wannan hanya ta farko kenan. Hanya ta biyu kuma ana zaben shugaba ta hanyar wasiya. Wasiya shine shugaba mai barin gado. Yi wasiya ya ce idan na mutu to wani na tsaida muku a matsayin shugaba. In dai an gamsu da tsoron Allah wannan shugaban na farko. Da kyakkyawan jagorancinsa to idan ya tsaida wani shugaba ya kuma tabbata ya hau shugabancin da hakan to babu laifi wajibi kowane musulmi ya mishi da'a. Wallahi alamu ban tsammanin kamar irin siyasan demokradiya irin wannan kila wannan zai tasiri. Tunda na farko dai ba a gamsu ma da adalcinsu ba ne a mafi yawan lokaci. Ba a gamsu da ƙaunar al'umma da suke yi ba ne. Amma da Allah ya sa mutane ne na Allah masu tsoron Allah wanda aka gamsu da adalcinsu da tsoron Allahnsu. Idan shugaba zai tafi ya ce na naɗa muku wani. Shikenan ba sai an yi zaɓe ba sai a ce INEC 2023 ki hutar da kanki. Ba sai an salwantar da dala biliyan kaza ba. Duk ba buƙatuwa shugaba mai barin gado ya ce ya yadda da wani. Shikenan. Shi kuma ina za mu fahimci wannan shine irin yadda Sayyidina Abubakar ya zabo Sayyidina Umar. Da Sayyidina Abubakar yake kan abin nan shimfidan mutuwa radiyallahu ta'ala anhu. Saka ce Allah ya ce maki khalifa ka nada mana shugaba. Sai ce na zaben muku Umar shine shugabanku. Suka rike kai suka ce kai Umar. Umar mutum ne mai zafi. Mai zafi kuma kuwa san Sayyidina Umar. Shi zafin shi har ga Iblis. Manzon Allah ce in Sayyidina Umar ya bi nan shedan bai bin hanya. Shedan bai bin hanya. Ko yaki Sayyidina Ali abin nan Sayyidina Umar. Annabi ya nada shi. Akwai yakin da Annabi ya ce ka je ka jagoranci wannan yakin. Kafirai da suka ji cewa Sayyidina Umar shine jagoran yakin. Gudu suka yi ba su tsaya ba. Duk inda yayi shi shedan bai zama a wurin. Kuma dama Annabi ya bashi lasisin cewa ashadduhum fiddin. Sayyidina Umar shi yafi kowa tsananin riko da addini. In dai abu ya tabbata gaskiya ne Sayyidina Umar bai kunyan kowa. Ba kuma abin da zai sa Sayyidina Umar ya ja da baya. To sai mutane suka rike kai. Ya za a yi haka? Sayyidina Abubakar ya ce na san Umar sama da ku. Cikin Sayyidina Umar ya fi alkhairi fiye da wajen shi. Su suna kallon wajen ne kawai. Ya ce wallahi cikin shi ya fi alkhairi. Taushin shi da raushinsa da adalcinsa da tsoron Allahnsa. To tunda sun gamsu da imani na Abubakar kuma shi ya ba wannan tazkiya. Sai suka ce mun yadda. Sai gashi irin yadda musulmi suke madalla da jagorancin Sayyidina Umar. Madalla suke yi. Musulunci ya kai inda bai kai ba a zamanin Sayyidina Umar. aka samu wadatan arziki sayyidina Umar ya ba su duniyar sosai ya kuma tsaye da addini a zamanin sayyidina Umar ne fa kusan kowa yana da albashi duk wanda ya je yakin Badar kawai kai qualifying a baka albashi matan annabi suna da albashi kai har alarammomi mahaddata alqur'ani kawai darajar ka shine ka haddace littafin Allah kawai rubuta sunanka cikin wanda za a ba su albashi mai daraja ta farko aka yi kakkasa akwai masu daraja ta farko akwai masu daraja ta biyu akwai kaza haka aka yalwata ma mutane aka cicci kasashen kafirai da yaki shi yasa lokacin da sayyidina Umar ya rasu musulmin duniya sun yi kuka wanda da suke tsammanin kamar mai tsanani ne to sayyidina Abubakar shine ya wannan wasiyyan shi ma ana iya zaben shugabanci ta hanyar haka mai barin gado yace to na zaɓi muku wani shikenan in dai an amsa wannan wasiyya ku ya hau mulkin to ya walli zunci kowa kuma ya mishi da'a hanya ta uku da ake zaben shugabanci shine a maida abin shura shawara kaje a shawarta a daidai wannan gaban sai waɗansu daga cikin mutane sai suka ɗauka to a inda demokradiyya ta fito kenan a fahimtar su cewa idan aka bada dama kowa ya zo ya zaɓi wanda ya ga dama to kamar an ɗauki wani yanayi ne na shura na shawara kamar an ce ne ku kakkawo shawaran ku wannan ya ce ni na zaɓuwa ne wannan ya ce na zaɓuwa ne wannan ya ce na zaɓuwa ne wannan ya ce na zaɓuwa ne sai waɗansu daga cikin malamai musamman a wannan ƙasan sai suke cewa to ainihin nema inda demokradiyya ta shigo amma wannan maganar ba gaskiya ba ce in ana caɗin shura to ana taɗin ne masu hankali in ka tashi zaka nemi shawara kowane kare da doki kake neman shawaransa kowane birkitacce da ɗan giya kake neman shawaransa kowace karuwa da ɗan daudu kake neman shawaran shi ai kana neman ligartattun mutane ne masu hangen nesa masu au suna auna maslahan addini suna auna maslaha ta rayuwa ai su ne kake shawarta to kenan ba wai kowa ake nufin zai fito nan ya taka rawa ba a'a waɗansu nagartattun mutane ana iya cewa a samo manya-manyan mutane dattawa malamai a samo wakilai na ma'aikata gwamnati a samo wakilai na 'yan kasuwa a samo wakilai waɗanda da yake rayuwa ba ta tafiya sai da su to ku zauna ku shawarta in suka yi wannan suka tsiri shugaba ya isa duk da waɗannan hanyoyin aka ɗauka da mun sauwaƙe ma kanmu azabtar da kanmu a yi ta salwantar da dukiya mai yawa a salwantar da lokaci a haifar da gaba da ƙiyayya da rabuwan kan al'umma waɗansu rayuka masu salwanta ta sanadiyar zaɓe zaɓe irin wanda ake a Najeriyar demokradiyya ɓannan da ke cikinta ba kaɗan ba ne a musulunci duk ba mu san wannan ba wai a ce ana son kowa sai ya zaɓen nan kuma wani abu da zai baka wani al'ajabi wai idan ka je America zaɓe ya kaskashi biyu ne akwai zaɓen gama gari wannan ƙiman shi bai wuce ƙila kashi 40 ba cikin 100 zaɓen gama gari amma akwai zaɓen waɗansu zaɓaɓɓun mutane akwai wakilai cikin masu arziki masu kuɗi ne akwai wakilansu akwai wakilai cikin masu tunani akwai wakilai cikin matasa akwai wakilan kaza su ne wai idan suka zauna suka ce to mun zaɓuwa ne kusan shi yake da kashi 60 cikin 100 na zaɓe a America ka ga ya fi kama da wannan saboda mafi yawan mutane ba fa kan gado suke da shi ba mafi yawan mutane ba kan gado suke da shi ba wani duk abin da ya wuce gaban shi haka bai ganewa kun gane to amma in ka sami mai arziki ɗan kasuwa in ka samu ɗan kasuwa ana cewa ga wani zai shugabanci zai fara hararo ta ina ne zai tauye mu ta ina ne zai amfane mu shi yana da kan gado yana da basira in aka samo shugabannin manoma aka ce ga wani zai shugabanci suna iya hararo wannan bai cancanci shugabanci ba saboda bai da kaza bai da kaza bai da kaza a harkar noma in aka samu malamai suna iya kallon in wane ya hau zai iya cutar da mu addini zai kaza zai kaza zai kaza to kuma ai mafi yawan al'umma don raka waɗannan mutanen suke yi kun gane da sauran ma'aikata gwamnati wanda suka san ka'idoji na gudanar da gwamnati za su iya maka bayanin cewa wani ba administrator bane wani ba kaza bane wani ba kaza bane don haka ba zai iya kaza ba zai iya kaza ba zai iya kaza ba idan waɗannan mutanen suka zauna suka yi ittifaqin mazabuwa ne kai menene naka kawai ka sallama ka mi kauya to sai hanya ta ƙarshe da ake samun shugabanci hanyar juyin mulki kafin a kai ga ai juyin mulkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce duk wanda yazo yana son ya kwaci mulki alhalin al'umma tana dunkule to ku kashe shi ko waye shi ayyan kana ko waye ko dan wane ne ku kashe shi hukuncin kisa ke kansa to amma yanzu yayi juyin mulkin ba iya kama shi ba da haka yanzu ya kwaci mulkin shikenan mulkin shi ta zama kuma shar'antacciya wajibi a yi mishi da'a ba za a ce to ai shi ma juyin mulki yayi da haka ba za mu yi shi da'a ba gare a fito a ta zubar da jini musulunci bai san haka ya riga ya kai ga gaci ya kwaci mulkin yanzu mulkin ya dawo hannunsa to wajibi ne kowane musulmi kuma ya mika mishi wuya ya saurare shi ya kuma yi mishi da'a waɗannan su ne hanyoyi guda hudu wanda shari'ar musulunci ta sanya cewa ana iya isa zuwa ga shugabanci to amma fa jama'a shugabancin nan fa hadarin gaske yake da shi shugabancin nan yana da matsanancin hadari idan ka kalli nasosa na shari'a za ka ga irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsoratarwa akan al'amarin shugabanci akwai wani hadisi da Abdurrahman bin Samura manzon Allah yake ce masa la tas'alil imara kai Abdurrahman ahir da wasa kar ka nemi a baka shugabanci kar ka zama amir ko a tafiya ne ka ce da Allah a bani ni ne shugaban tafiyan nan manzon Allah ce kar ka nemi wannan shugaba kawai na tafiya ballantana shugaba a masallaci ka daga kanka a ganka a baka liman kar kai ganganci ustazu wallahi kar kai ganganci fitina ce da bala'i ballantana shugaban gari ko shugaban jiha ko shugaban ƙasa ko wani hakimi na wani yanki manzon Allah ya ce kar ka roki a baka shugabanci fa innaka in u'titaha an mas'alatin in kai yadda aka baka shugabanci alhalin kai kaje ka nemi a baka neman nan ta hanyoyi daban-daban ko dai kai ta fito da kanka ko da baka ce a bani ba amma kai ta fito da kanka kai ta fito da qualities ɗinka wanda za a fahimci kaman kai ya cancanta a ba shugabancin ka nemi shugabanci ballantana wanda zai zo ce jama'a ku zabe ni har akwai wani ɗan siyasa da na taɓa ganin ya rubuta a First Con 2015 ku bani amana ko ba ku tuna ba shi taken shi kenan wai ku bani amana kai inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ya ce dan adam azzalimi ne jahili ne kace baka amana haba kai kawai ci mana to manzon Allah ya ce in aka baka ita ba kai ka roƙa ba a in aka baka ita alhalin kai ka roƙa wukilta ilaiha sai Allah ya kyale ka da shugabancin abinda kake ganin calculation ɗinka ya riga ya gama faruwa cewa ɗaya a tara da ɗaya nawa biyu a ɗaya ba biyu zero ko ƙiri-ƙiri in ka hau mulkin saboda kai ka nema sai Allah ya hana ka gane wannan kar sa yadda za ka hudo mu al'amara kafin ka hau mulkin mutane ma sukan zo gurinka ka ba su mafita inda za a yi kaza za a yi kaza za a samu fita kuma in aka yi sai a samu mafita to amma yanzu kai ka zo kai ta tsagalgalewa a bani ai zan iya ai zan iya ai zan iya in aka baka ko mulkin tsakar gidanka sai Allah ya hana ka gane yadda za ka yi shi shine annabi ke gaya wa Abdurrahman bin Samura yace wa in u'titaha an ghairi mas'ala wa anta 'alayha in ku aka baka shugabanci ba kai ka nima ba to Allah zai taimake ka sai Allah ya taimake ka kuma Allah ya kawo maka waɗansu mataimaka nagartattu waɗanda za su taimake ka yi aiki. Kana zaman-zaman ka ba kai ka nema ba aka zo aka ce yi ka ce a kai yanki hanzari. Irin magabatanmu akwai daga cikin magabata wanda aka ce za a bashi alƙalanci aka ce za a bashi ya ce bai cancanta ba aka ce sai ka yi da aka matsa mishi kun san abin da ya yi ya ce na san abin da zan yi yake nan aka wayi gari ya naɗi sai ya samo dokin kara ya hau dokin kara ya ta sukuwa a gari ya ta sukuwa ya je can ya je can ya je can duk wanda ya ga babban mutum da rawani yana sukuwa da dokin kara ne zai ce mahaukaci wai duk yayi ne wa kar a bashi duk ya gama sarki ya ce ka gama to kai ne dai alƙali kila an fahimta haka nan ma al-Imam Abu Hanifa shi ma an taɓa yi mishi tallan shugabancin nan ko alƙalanci ya ce ban cancanta ba an ce mishi ga alƙalanci ya ce ba zai yi ba sarki ya ce sai ka yi ya ce wallahi ban cancanta ba sarki ya ce wallahi ƙarya kake yi ya ce a ƙarya nake Allah ya taimaki sarki ya ce ya ce to in dai ƙarya nake to kuma baya halarsa a ba maƙaryaci alƙalanci kila kun gane na ce wallahi ban cancanta ba ka ce ƙarya ne to in dai daga sakaya da ƙaryan nake to baya halarsa ka ba alƙali maƙaryaci ka ba shugabanci to kaga inda magabatanmu suke taka tsantsan da ita to idan aka nemo ka aka kakaba maka ita kana hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel la hawla wa la quwwata illa billah to sai Allah ya kawo maka ma'aikata zarata wanda su za su yi maka mafi yawan aikin ko ɗan kwanakin nan bai wuce wata ɗaya ba akwai wani kwamiti da muke ciki da aka zo aka ce to waye shugaban kwamitin haka dai wannan ya ce wani ne wannan ya ce wani wannan ya ce wani sai muka zo ɗaya daga cikin ƴan uwa sai aka ce muka ce kai ne shugaba kai za ka zama shugaba yi ta tsalla tsalla yi ta tsalla tsalla wallahi kaza wallahi kaza wallahi kaza daga ƙarshe dai Allah ya sa muka rinjaye shi aka ba shugabanci yana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ba ni ya kamata ba wallahi ba kaza ba wallahi ba kaza ba to da aka ba shi da ya tabbata shi ne shugaban kafin a tashi sai gashi aikin da ake son ya yi su waɗanda suke gurin duk sun riga sun fitar mishi da aikin kaga ai kaza a bar kaza a bar kaza a bar bai san lokacin da ya kwashe da dariya ce Allahu akbar ce wallahi in shi wannan shi ne shugabanci inda irin ku ne to shikenan ai ta yi kaga Allah ya taimake shi da ma'aikata amma da a ce ya rika jin cewa ai ni yanzu na cancanta sai Allah ya kyale shi da wayansa sai kai ta tafi da Allah muna kiran taro a zo za a yi taron aiki a ki zuwa taron ila kun gani ka dora ma mutum aiki ya ta maka ƙarya a ki in ya ja maka zagi kai za a zaga kuma shi ne ya laifin ko ba ku gane abin da nake nufi ba yanzu misalin aka samu wani minista ya yi ta ƙaryan cewa ai an je an share wurin da za a yi kafa turakun lantarki a Mambila ashe duk ƙarya yake kusan shekara huɗu ƙarya ne ko share ƙasan gurin ma ba a yi ba amma wa za a zaga shugaban ƙasa za a zaga shugaban ƙasa za a zaga ba ma wanda zai magana wancan minista to shi yasa kar ka nemi shugabanci sai Allah ya baka da ita shi yasa gaya nan muna tare da waɗansu mutane a siyasance su suke neman mulkin nan da karan kansu amma ka lura da yadda in kaga talakawa na musu dariya suna nima ne rashi ne yasa suke dariyan nan amma suna tashi za su ce Allah ya isa tsakaninmu da su ko ba abin da ke faruwa ba kenan duk da kasancewa akwai gaban da ya halasta ka nemi shugabancin in ka tabbatar da cewa babu wanda zai iya yin sai kai in karatu ne babu wanda ya gane wannan karatun in kaza ne akwai gaban da za a zo za mu yi maganar shi a gaba insha Allah ta'ala a wani hadisi al-Imam Muslim ya rawaito a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna wallahi la nuwalli ala hadha al-amal ahadan sa'alahu yace wallahi mu duk wanda yazo ne mai ce mu bashi wannan shugabancin wallahi ba ma bashi wala ahadan harisa alaihi ko wanda ma muka gane yana da kuɗi a cikin shugabancin nan ba ma bashi har akwai wani kanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya taba zuwa ya ce manzon Allah ka bani aikin karban zakka yace ka gani talaka ne kuma ni aure nake so tsakani da Allah aure nake so in amma ban ajiye ba ban ba wani ajiya ba manzo Allah ka bani aikin karban zakka tunda Allah ya ce wal amilina alaiha wanda suka yi aikin karban zakka ana dan san musu wani abu a ciki in ka bani sai injin aure annabi ya ce wallahi duk wanda ne mu bashi ba za mu bashi ba ka je ka kare da talaucin ka annabi ya hana to saboda irin hadari da mulkin yake da shi bari mu dakata anan insha Allah ta'ala a zama ta gaba sai mu ci gaba da kawo abubuwan da ke da alaka da shugabancin domin a cikin lecture akwai wa'ansu sufofi na kowanne irin shugaba akwai sufofin da ke da alaka da gangan jiki akwai sufofin da ke da alaka da hankali akwai sufofin da ke da alaka da karfin gwiwa da karfin hali akwai sufofin da ke da alaka da ilimi da dai waɗansu abubuwa da suke da alaka da wannan insha Allah ta'ala a zama ta gaba za mu karkare ta kamar yadda nace mun yi amfani da wannan dama ne saboda yanzu kakan magana ne akan shugabanci a shari'ar musulunci to muna fatan abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah shi yafe mana Allah mu dukan sarki ya kyautata mana zabi a wannan ƙasa Allah ya zaɓi mana shugabanni mutanen kirki waɗanda yake zaben su da shugabancin su zai taimaki addini zai taimaki al'umma zai rage mana radadin talauci zai dora mu akan daidai zamu kubuta daga salwantar da dukiya salwantar da rayuka da abubuwa mabambanta marasa kyau rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum